sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kari ce tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafatar su ga Safilu da kanan labarai.
Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Maria Paul ta Ukraine ta fada hannun kasar Russia a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. An kama wani kanal da ake kyautar zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki. Haka kuma za a ji cewa Amurka ta ce tana matukar ba da shawarar cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a Majalisar Lafiya ta Duniya WHA. Mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya WHO.
Tumadalla kanan labarin kenan. Wata tawagar tarayyar Turai sarkashin jagorancin jakadiyar Italiya a Niger na wata ziyarar aiki a jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger da nufin tattaunawa da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsalolin da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar.
Muna fatan wannan hulɗa za ta aduku zamanin hulɗa ce wanda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba da taga da
A Najeriya kuma hukumomin kula da asibitin koyarwa na Aminu Kano sun yi ƙarin haske kan dalilan ƙarin kashi 100% na kudaden aikace-aikace ga marasa lafiyar da ke ziyarta asibitin.
Muna fatan wannan hulɗa za ta aduku zamanin hulɗa ce wanda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba da taga da
Muna kuma dauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Mutala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Safilu Hashin Gumel. Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Maria Paul ta Ukraine ta fada hannun kasar Russia a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jirgi a can suna mika kansu ga dakarun Russia a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Maria Paul mai mutane 430 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov. Zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a raharen da ta kai kusan watanni uku akan Ukraine. Sai dai Russia na fafutukar ganin ta kwace wasu yankuna a gabashin Ukraine, kuma ta kasa hamɓarar da gwamnatin shugaba Vladimir Zelensky, ko kuma ta kwace babban birnin ƙasar na Kiev. Cikin raharen da Russia ke kaiwa akai-akai, wanda Ukraine ta yi kiyasin ya kashe fararen hula 20,000 a Maria Paul, yawancin birnin ya koma baraguzai. Abin da ya rage shine Russia ta hada shi da yankin Crimea wanda ta kwace daga Ukraine a shekarar 2014. An kama wani kanal da ake kyautar zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. Wannan al'amari mai ban al'ajabi ya nuna irin tarzoma ta baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka wadda ta fuskanci juyin mulki sau biyu cikin ƙasa da shekaru biyu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron da ya nemi a sake sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa kanar Amadi Keita na cikin waɗanda aka kama. Ba a san Keita a bainar jama'a ba, amma ana kyautar zaton yana cikin hafsoshin sojojin da suka karɓe mulki a watan Agustan 2020, inda daga baya suka ƙarfafa ƙarfinsu a juyin mulki na biyu a watan Mayun shekara mai zuwa. Amurka ta ce tana matukar ba da shawara cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a majalisar lafiya ta duniya WHO. Mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya WHO wanda ta jagoranci taron ta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan Mayu a Geneva. A ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Fries ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yakar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a, warewar Taiwan daga hukumar WHO ba ta da tushe. Mun imanin cewa babu wata hujja mai ma'ana don kebance shigar da Taiwan a cikin WHO, in ji Fries. Rashin Taiwan daga hukumar WHO a cikin 'yan shekarun nan wani abu ne da muka nemi a gyara. Hukumar WHO ta bijiro al'adarta ta tsawon shekaru, ta gayyatar tawagar Taiwan don sa ido a taron kiwon lafiya na duniya karo na 70 a shekara ta 2017. Jami'an Amurka da 'yan majalisa sun yi ba da kwarewar Taiwan da tsayin daka wajen fuskantar COVID-19, suna masu cewa tana ba da muhimman bayanai ga WHO, yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ke magance barazanar lafiyar jama'a.
To, nan da ba jimawa ba, Sarfilu zai sake dawowa don kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wata tawaga ta tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin jakadiyar Italiya a Nijar na wata ziyara a jihar Agadez da nufin tattaunawa tare da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsaloli da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar. Ga Hamidan Galatasaray,
mutuwa ne aka tattauna tsakanin tawagar kungiyar tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin jakadiyar Italiya a Nijar da hukumomin jihar Agadez yayin ziyarar da suka kai a jihar. Tawagar ta tarayyar Turai tare da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya SAR sun yi hukumomin jihar ƙarin bayani kan irin tallafin da suke baiwa jihar Agadez domin bunƙasa tattalin arzikinta da ya fuskanci koma baya tun bayan harin safar bakin haure, da ma baiwa ƙasar Nijar ƙwarin gwiwar aiki tare da ƙungiyar tarayyar Turan domin shawo kan tarin matsalolin da suka yi kane-kane a ƙasar. Luca Mes, jami'i a ofishin jakadancin Italiya a Nijar. Ayyuka da yawa ne tarayyar Turai ta yi a cikin jihar Agadez, kuma jihar Agadez tana da matukar muhimmanci ga kasashenmu na Turai, musamman wajen tabbatar da tsaro. Kun san jihar Agadez na fuskantar matsaloli masu yawa, kama daga matsalolin tsaro da bakin haure da dai sauransu. Jihar Agadez ta zama babbar hanyar da bakin haure ke ratsawa cikin ta da nufin zuwa kasashen Turai. Maksudin zuwan mu kenan domin gane wa idanuwanmu tarin matsalolin da jihar ke fuskanta, domin yi aiki tare da hukumomin jihar don shawo kan waɗannan matsalolin. Tun bayan da aka sanya dokar hana safar baki a Afirka, tattalin arzikin jihar Agadez ke fuskantar koma baya duk da irin alƙawarin da tarayyar Turan ta yi wa jihar na bunƙasa arzikinta. Sai dai hukumomi a jihar Agadez na fatan a wannan karan hulɗar za ta amfani kowane ɓangare na al'umma. Yanzu mai martaba Sarki Abdul Umar Ibrahim Umaru.
Muna fatan wannan hulɗar za ta agugu, ta zama na hulɗa ce wadda yake za ta amfani talakawa, za ta amfani cigaban jihar mu duka baɗaya ta Agadez. Burin daga gare mu kananmu da su domin sun ɗauki alkawalin da za su komo su zauna ga dangane mai aiki da su domin jihanmu, domin karkarunmu, mai kwamunikinmu su ci gaba daga ɗabarfumakin talakawanmu. Wani zai zai abusa fani daban-daban, fani na tsaron ƙasa kuma fani na shigaban al'umma, cewa da tallafa ma al'umma abinda suke so a tsirafiyar kwamunikinsu. Kenan mutane ta hanyar kwamunikinsu za su ga yin buƙatar su kuma su kuma su taimaka mana.
Matasa ma suna korafin an dakatar da ayyukansu na samun abin biyan buƙatunsu, saboda haka suke roƙon a taimaka musu da abi. Abu Alhassan, shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Mu abinda muke so wasu diba ta gani yau halin da matasa suke ciki, ganin yawancin matasa da zamanin suke surtu ma kamar bisa harkar bakin hauren wannan da aka kawo wannan dokoki a saman shi, mun gani shomaji ya yi yawa a cikin garin nan. Saboda haka ne muke fata ya zamanto zaman da za a yi da su, an samu wasu hanyoyin da za a samu abubuwan da matasa za su samu ayyuka na dindindin, saboda zaman banza yi yawa kuma abubuwa dai da suke ba su da kyau suke yawan abu kuwa a cikin gari wanda suke zaman banza ne ke kawo su.
Hamidu Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Hamidu Mahmud. har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da ƙarshen labaran duniya.
Bincike na baya-bayan da jami'an sojan Amurka suka yi na tayar da tambayoyi game da shugabannin Taliban na Afghanistan da kuma abin da suke son yi dan ganin an daƙile kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. A wani bangare ne yarjejeniyar Doha da Amurka a watan Fabrairun 2020 wanda ya share fagen janyewar Amurka daga Afghanistan. Kungiyar Taliban ta amince da tabbatar da cewa ba za a saki amfani da Afghanistan a matsayin cibiyar kaddamar da har-haren ta'addanci a kasashen yamma ba. Sai dai binciken da babban kwamandan Amurka wanda ke kula da sojojin Amurka a gabas ta tsakiya da kudancin Asiya da kuma ma'aikatar tsaro ta Office of Special General ya yi nuni da cewa yayin da wa'adin ke ci gaba da kasancewa a yanzu, kungiyar Taliban na iya zama a shirye ta yi la'akari da sauyi. Watakila Taliban za ta sassauta waɗannan takunkumi nan da watanni 12 zuwa 24 masu zuwa, wanda zai baiwa Al-Qaida ƴancin walwala da kuma ikon horarwa da tafiye-tafiye da kuma yiwuwar sake kafa damar gudanar da ayyukan ta'addanci, a cewar rahoton babban Inspector General da aka fitar a jiya Talata. Daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta kai ƙarar mai gidan caca na Las Vegas Steve Wynn jiya Talata don tilasta masa yin rajista a matsayin wakili na kasashen waje saboda ayyukan da ta ce ya yi bisa umarnin gwamnatin China a lokacin gwamnatin Trump. Ma'aikatar ta ce ta shawarci Wynn akai-akai a cikin shekaru huɗu da suka gabata ya rajista a ƙarƙashin dokar rajista ta wakilan kasashen waje ko fara, kuma tana ƙaran Wynn yanzu saboda ya ƙi yin hakan. Kodayake ma'aikatar shari'a ta ƙara zagi dantsi wajen gurfanar da mutanen da ba su yi rajista a matsayin wakilan kasashen waje ba, amma jami'ai sun bayyana wannan shari'ar a matsayin shari'a ta farko a cikin fiye da shekaru 30. Idan gwamnatin waje na amfani da Amurka a matsayin wakilinta wajen yin tasiri ga shawarwarin siyasa a Amurka, fara tana baiwa jama'ar Amurka ƴancin sani, inji mataimakin babban mai shari'a Matthew Olson, shugaban sashen tsaro na ƙasa a cikin wata sanarwa. Mai magana da yawun ma'aikatar ya ƙi cewa komai kan dalilin da ya sa ma'aikatar ta ɗauki matakin kai ƙarar maimakon tuhumarsa a matsayin ya aikata laifuka.
Gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Kano, inda hukumomin kula da asibitin koyarwa na Aminu Kano suka yi ƙarin haske dangane da dalilin ƙarin kashi 100% na kuɗaɗen aikace-aikace ga marasa lafiya da ke ziyartar asibitin. Sai dai masu nazari a kan tsarin kiwon lafiyar jama'a sun kawo shawarar hanyoyin bi domin magance matsalolin da ke haifar da tsadar kiwon lafiya ƙasashe irin su Najeriya. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya. Ƙarin kashi 100 ne dai hukumomin suka yi akan dukkanin aikace-aikacen da suke yi wa marasa lafiyar. Sai dai al'umma, musamman ma marasa lafiyan da ke ziyartar asibitin, sun koka da wannan ƙari la'akari da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki a Najeriya. To amma Farfesa Awolu Umar Gajida da ke zaman mataimakin shugaban asibitin ya fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki na ƙarin kuɗi.
Mun tsinci kanmu abinda ake cewa gaba kura baya siyaki. Canje-canjen farashi a kasuwa na kayayyakin aiki da muke aiki da su ya nuna dole sai mun canja farashin da muke cajen mutane. Wanda ya fi tsamari a kwanan nan shine canjin farashin diesel, wato gas kenan, wanda muke amfani da su, muke kunna injinan da muke aiki da su. Da muna sayan diesel 200 da dan wani abu, amma a yanzu ana diesel, kowa ya san liter diesel ta kai naira 700 da wani abu. To in aka tsinci kai akan haka, ko dai mu ce mun gaza mun kasa, wanda bamu yi wa mutane adalci ba, ko kuma a ce to mutane dinnan abinda suke biya su dan kara muna sanar da cewa eh ana cikin wani hali ana tsitsi da kar ake cin abinci da menene wannan karin mun san bai kowa dadi ba mu ma kanmu bai mana dadi ba
yanzu aka dai masana kiwon lafiya da masu sharhi kan harkokin lafiya a Najeriya na ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a dauka a irin wannan yanayi Dr. Musa Sufi guda ne cikin masu tsokaci a fagen kiwon lafiya a Najeriya na cewa
shi diesel abu ne da kusan duk duniya abin ya shafa a sakamakon wasu yaƙi-yaƙi da ake da Russia da Ukraine da sauransu gwamnatin tarayya ya kamata su fito da tsari na kawo wani tallafi na musamman na gaggawa a fitar da koda doka ce ko wani tsari da za a waro su kudade da za a tallafa waɗannan asibitoci domin a ceto su haka nan gwamnatocin jihohin da su waɗannan asibitoci suke zaune wanda kuma yawanci al'ummar wannan jiha su suka fi kowa amfana da wannan to su ma ya kamata a ce su fito da tsari da za su taimaka wannan asibitocin da al'ummar su suke amfana wurin kawo sauki da rage wahalhalun da mutane za a ce sai su za su biya wannan kudaden da aka samu ƙari kusan lokaci guda akwai kuma masu arziki masu hannu da shuni wannan lokacin fa kamar kusan kwatankwacin lokacin corona ne da yazo sanda tazo to yana buƙatar irin wannan hobbasan
sai dai wannan ƙari da mahukuntan na asibitin koyarwa na Aminu Kano suka yi na iya zama naucin gadi inji Farfesa Awalu Umar Gajida
muna fata in har farashin abubuwa suka yi ƙasa mu dole za mu juye farashin mu yayyo ƙasa domin dai ai jama'a da ake hidimtawa za a yi wannan ko a yanzu haka muna da nake magana mun fara duba mu ga wanne abu ne wanda muka ga cewa farashin da aka sa yayi nisan da cewa ya kamata a dan dada rage su ƙasa domin dai a tausayawa su masu zuwa su ganin likita don su yi wannan za a yi amma fara bai kawai mun yi kenan mun kauda kanmu ba mu ma muna da ƴan uwa mu kanmu zamu iya zama marasa lafiyan da zamu zo
mai gadajen kwanciya kimanin 700 a shekara ta 2017 fiye da mutane 300 ne suka ziyarci wannan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake nan birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin
kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kudaden da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya ƙarin kashi 100 ne dai hukumomin suka yi akan
baki mai yanka wuya da ƙarshe dai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya koma jam'iyyar APC ko ina aka kwana kan batun tsayawar sa takarar shugaban kasa a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya kuma da alama tsugune bata kare ba a jam'iyyar APC mai mulkin jihar ko bayan janyewar ministan shari'a daga takarar gwamnatin jihar jama'a assalamu alaikum rahotanni na baya-bayan nan na tabbatar da cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya sauya shekara daga jam'iyyar PDP zuwa APC duk kuwa da musan da rade rade haka da aka yi tayi a can baya wasu manyan jaridu da ma kafafen yaɗa labaran kasar sun ruwaito shugabancin jam'iyyar APC a mazabar Okeke ta jihar Bayelsa yana tabbatar da cewa Jonathan a yanzu cikakken dan jam'iyyar APC ne wasu majiyoyin kuma sun tabbatar wa kafafen yaɗa labaran cewa tsohon shugaban na da kudirin sake tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2023 duk kuwa da cewa ya fito karara ya yi fatali da wasu 'yan arewacin kasar da suka tsaya masa takardun neman tsayawa takara na jam'iyyar a makon jiya shugaban a kasa a tsare na shugaba Muhammadu Buhari kuma jigo a jam'iyyar APC ya yi karin haske kan yadda suka ji da labarin
sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad gaskiya rade rade yake kai kwanaki ni dai naji ko da yake kai ka ce ya tabbata cewa shigo APC amma in ma ya tabbata cewa ya shigo to ya kamata ne ya koma gefe daya ya zama wanda zai dinga bada shawarwari yanda in ma an zo an kafa gwamnati APC ta kafa gwamnati yanda za a fita cikin wannan kangin da muke ya ido mataimakin gwamna na Bayelsa State shekara 4 Allah ya zo ya bashi lokacin da mai girma Iraduwa Allah ji kanshi ya rasu kaga ya idadda shekarun da ya rage na PDP na Alhaji Iraduwa sannan ya zo ya yi shekara 4 kusan shekara 7 kuma amman yanda kace ne tambayan da kai na biyu wai ba za mu ce rashin kunya bane mu APC ta faɗi gaskiya ne saboda a lokacin abubuwa sun tabarbare saboda sace-sace da aka yi a gwamnatin sa kuma ya buɗa ma PDP barnin da aka yi na trillions na dollars a kasar nan a lokacin shi ba wanda zai iya comprehending nashi saboda haka shawaran mu ya koma jefe akwai mutane yanzu wanda suka sai forms wajen 25 a APC kuma ga primary nan zuwa muna kyautar da tantalakawa wayannan delegates din za su duba mutanen kwarai
to sai dai kuma jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin tsohon sakataren ta na kasa Sanata Ibrahim Umar Tsauri tana ganin duk da yake ta yi rashin babban jigo to amma kuma da walakin idan har jam'iyyar APC ta tsayar da shi takarar shugaban kasa
in har Goodluck Jonathan ya yanke hukunci ya koma jam'iyyar APC to wannan kuma wani abu ne na daban demokradiya kana iya abin da kake so a lokacin da kake shi kuma hukuma gida kai abin da ka ga dama ka zuna lafiya amma ina so a sani cewa maganar a ce ya PDP ta ji wato koda dan siyasa mai jefa ƙura'a ne kawai ya je ya bar jam'iyyar kai fada wata jam'iyya duk dan siyasar da ke cikin wannan jam'iyyar da ka bari da ji ba dadi balle shugaban kasa wanda ya shekara 6 ina shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ku a ce ba jam'iyya babu shakka an ta tabbata ba za mu ji dadi ba amma san ina so a bari su ta tabbata dan gaskiyar magana yanzu ba ta tabbata ba kuma ba ni tsammanin Goodluck Jonathan zai yi wannan kuskure amma mu a wurin mu in ma yayi ba za mu ce yayi kuskure ba
to amma ka ambaci kuskure idan ta tabbata menene kuskure a ciki idan ya bar jam'iyyar PDP ya koma APC a jihar Kebbi kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamnatin jihar ta Kebbi duk ko da cewa tuni da ya tsaye takardun tsayawa takarar mukamin a zaben shekara ta 2023 to da yake duk kokarin jin ta bakin ministan kan dalilin daukar matakin bai sami nasara ba to amma kuma kakakin jam'iyyar na jihar Kebbi Isa Abubakar As-Salafi ya tabbatar da lamarin
kamar da labari ya zo muku a hakikin gaskiya haka abin yake saboda shi mulki Allah shike bashe shi ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma da saka yanda ya tsara alhamdulillah mai girma ministan shari'a Alhaji Abubakar Cika Malami mutum ne matashi mai da'a mai biyayya wanda ya san ya kamata jami'ar APC ta jihar Kebbi ta yi matsaya tana shawa akan kira-kiran da al'umma ke mishi tsaya takarar gwamna kuma ya samu goyon baya kwarai da gaske matuƙa domin alhakikanin gaskiya yana ɗaya daga cikin waɗanda a yan takara mafi kwarjini da muke da su a cikin jami'ar ta APC sai Allah ya kaddari amininsa mai gidansa masoyinsa amintaccensa President Muhammad Buhari ya nemi da in babu damuwa ya janye wannan kudirin nasa na takarar gwamna domin yana da buƙatar ci gaba da aiki da shi a matsayin ministan shari'a kuma babban lauyan Najeriya bisa ga al'ada dan adam mafi yawan lokuta ko da shi na da ra'ayi inda yana da manufa mai kyau zuwa ga al'umma sa yakan jaye ra'ayinsa domin ya abin da al'umma ke so ko kuma zai amfana al'umma a abin da ake ce ma ta yi waida consultative kamar ko a bisa ga wani abu da ya fi amfani mai yawa fiye da kudin kai kadai
A can baya wata tattaunawa da muka yi da kai mun fahimci cewa kaman takarar tashi tana dan ko kuma ta haifar da dan cece-kuce a cikin jam'iyyar ka ta APC inda har ake ganin kamar jam'iyyar ta rabu gida biyu. Shin yanzu da aka sami wannan to ya makomar jam'iyyar ku ta APC da kuma wannan baraka da aka samu musamman tsakanin bangaren Adamu Aliyu da kuma bangaren shi gwamnati Atiku Bagudu?
A wancan lokaci dama farin jini ne da lawyer da biyayya da kwarjini na shi mai girma minista ya samu karja a kan shi, kuma alhamdulillah yanzu Allah ya hukunce sama a mantar hukuncin Ubangiji. A halin yanzu babu wani kace da ce, domin dama ba minista kadai ya saifan ɗan takarar gwamna a jihar Kebbi ba, muna da kusan mutum guda hudu ko wani irin ɗan adam shi na da ra'ayi. Da saboda haka ba za mu fita cikin irin wannan al'adar ta kasance ya mutane masu ra'ayi ba.
To amma kuma da alama hakan bai kawo ƙarshen baraka a jam'iyyar ta APC a jihar ba, wadda ta samo asali sanadiyar zargin da ake yi wa gwamnan jihar Atiku Bagudu na goyon bayan takarar ministan lamarin da ya sa bangaren tsohon gwamna Adamu Aliyu suka ja daga. Alhaji Sani Dododo jirgo ne a bangaren jam'iyyar na Adamu Aliyu.
Da daidai mu namu bangare na sanata Muhammadu Adamu Aliyu ba muna adawa ne da cikin malami ba, amma tsayin su na cikin malami don yana kan takara ko kuma yana ministan shari'a ba. Abinda muka damu da shi tun farko shi ne zaman da an kai na masu ruwa da tsaki, duk wanda a cikin wato esko ko mu ce shugabanni na mazaɓu da kuma matakin kanan hukumomi a bar kowa. To da aka zo wurin ni shi ne sai aka ciccire duk wani wanda ake gani magoyi bayan sanata Muhammadu Adamu Aliyu ne ko kuma magoyi bayan wato sanan leader ne wato Dr. Yaya Abdullahi Mallamawan Kabi ko kuma magoyi bayan ɗaya daga cikin mukan mu da muke tare da su. Wannan shi ne abinda mun kace ba a yi daidai ba a komo a mai da kowa ko da bai tare da mu a yi adalci. Wayannan mutane da suke rikirar jam'iyya tun farko, saboda bai kamata yanzu a zo don an cimma biyan bukata ba a ce a musu cewa matattun musa.
Eh, to amma can farko duk abin da ake hasashe dai duk wannan cire-ciren da kuke korafin an yi ana ganin kamar gwamnati ta yi ne domin tabbatar da wani dan takara bisa ga naku dan takara don ganin cewa ta share fage ma shi cika malami dai a takaice. To yanzu gashi baya takara.
Gajin gaskiya Haji Faruku mu wannan bai dame mu ba. Abinda muka sani shi ne muna da dan takara sahihi da cijo mai mutunci mai kima wanda yake da a ce a girma gona dukkan makarabansa sun san wane ne Dr. Ya Abdullahi, da ma ba tsaya wata da kaddama ba tun farko na dubun wani dan takara za doku.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Sanyin na, masu sauraro sai a gafarce mu bisa tangardar na'ura da muka samu a shirin. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Mariupol ta Ukraine ta fada hannun kasar Rasha a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Rasha a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Mariupol mai mutane 430,000 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a raharar da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abinda hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yi muke marawa baya.
Thomas sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. ya zama madadin Safiru Hashin Guma da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jummi Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari ne nake muku fatan alheri huta lafiya ma assalamu.